أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان تبارك مرسالها أن مسلة ميتان البركة مسجد عثمان بن عفان دنسي جبال كراتم منا عمدة الفقه واللفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 14 a cikin karatun wannan littafi dan ba manta ba sati da ya gabata mun tsaya karshen babi wanda yake mana bayani akan ladubba da hukumce da wankan janaba yau da iko Allah za mu tashi sabon babi wanda yake mana bayani akan yin taimama muna 11 ko 19 ga watan Zulqa'ida hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yi daidai da 27 ga watan 5 a kalandar Bature 2022 kamar yadda muka saba mu karanta boye mun karanta baki sannan mu biyo da sharhi daga baya mallai yake cewa babu tayammum wannan babi ne wanda zai mana bayani akan yin taimama yake cewa wasifatuhu an yadriba biyadayhi ala as-sa'id at-tayyib darbatan wahidatan fayamsaha biha wajhahu wa kaffayhi liqawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li 'ammar innama yakfika hakadha wa daraba biyadayhi ala al-ard famasaha bihima wajhahu wa kaffayhi wa in tayammama bi akthara min darbatin aw masaha akthara jaza wa lahu shurutun 4 أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي الثاني الوقت فلا يتيمم لفريدة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها الثالث النية فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فردا وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة wannan shine gundarin bakin da malam ya kawo mana yake cewa wasifatu bayan ya mana bayani yace mana wannan babi ne wanda zai mana bayani akan ladubban yin taimama at-tayammum a harshen larabci shine ake kiran shi da al-qasd duk abinda kanu hata ana kiran shi at-tayammum tayammuman yayi nuhata yin taimama shine malumman lugha suke cewa abinda ake cewa at-tayammum huwa al-qasd abinda dukkan nuhata shine ake kira da taimama bangaren malumman shari'a ko suke cewa idan aka ce taimama shine mas'ul wajhi wal yadaini bi turabin ala wajhin makhsusin shine shahu kasa
shaho huska da hannaye da kasa kuma akan wata huska wadda take kibantacciya wadda ubangiji ya kibanci wannan al'umma kadai da ita wannan duka ba komai bane ba illa rangwame da ubangiji yayi wa wannan al'umma akan shari'o'i wanda suka gabata irin yaune ne wanda yake kan shari'o'i wanda suka wata da ranguman da ubangiji yayi wa wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma timama tana kasancewa matsayin ruwa lokacin da babu ruwa duk abin da zaka iya yi da ruwa idan babu ruwan to kana iya amfanuwa da shi lokacin da kake tamamma ko kuma lokacin da da kai ruwa amma dai kana tsoron kai amfani da ruwan saboda wata cuta ko kuma saboda wani abu wanda yake iya kai yake iya kawo ba kamar yanda malamai suke bayani suke cewa wada mafi rinjaye shi shine duk abin da ruwa yake daukan hukuncin shi taimama tana daukan hukuncin shi duk abin da zaka yi da ruwa ya sarkakar da kai to haka taimama ita ma zaka yi ko idan kai taimama zaka yi zata iya sarkakar da kai sai dai idan ya kasance najasa ba a gangar jiki take ba idan ya kasance akan towa kane to wannan labudda sai da ruwa amma dai idan ya kasance gangar jiki ce abinda ruwa zai iya sarkake maka to wannan kasa bugun wannan da zaka yi akan kasa ya wadata shi maka to shine dan malamin yake bayyana mana yake cewa wasifatuhu siffan yin timama shine an nadriba bi yadayhi ala sa'idi at-tayyiba ya buga hannayen shi akan turbaya wadda take mai sarki as-sa'id shine kullu ma sa'ida ala al-ard duk abinda yayi sama akan kasa sawa'u ya kasance dutse ne kasa ce laka ce gypsum ne wa'an abuwa dukan duk abin da yayi sama akan kasa shine ake kiran shi da as-sa'ida to yake cewa an yadriba bi yadayhi ala as-sa'id at-tayyib mutun ya buga hannayen shi ko ya dafa kasa da hannayen shi amma dai akan tarbaya wadda take mai tsarki darbatan wahida bugawa daya ko dafawa guda daya fayamsahu biha wajhahu wa kaffayhi sai mutun ya shayi huskar shi da hannayen shi mi zaka fara shawa huska zaka fara shawa sannan ka shahi hannayenka yake cewa li kauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan wadan manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi li ammar da ammar dan yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da ammar ya shiga ya rasa ya zaya yayi taimama kuma da kai ayyin taimama ta sabka ya rasa ya ake kurum sai ya burgima a cikin saman kasa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka dawo da shi da Umar suka bada labarin ga yanda suka yi sai manzo Allah yake ce mai inna ma yakfika hakala abinda da kai hakan da ya wadata su da kai wa daraba bi yadihi ala al-ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya buga hannayen shi a saman kasa fa masaha bihi ma wajhahu wa kaffayhi sai manzo Allah ya shahi huskar shi ya shahi tahin hannayen shi wa in tayammama bi aksara min darabatin malan sai ya kawo yake cewa da mutun zai yi taimama lokacin da yazo taimama sai yayi bugun kasa sama da su daya yake cewa au masaha aksar ko kuma ya shaha sama da su daya kinan yanda ake yin ana at-tajaddud ai a cikin arwalla kai so daya so biyu so uku yake cewa to da mutun zai yi bugun ya huce so daya ko kuma kai shaha sama da su daya yake cewa jaza ya halatta zamu zo kan wannan masala ce wanda malamai suke sabani akan ta yake cewa walahu shurutun arba ita ce mamma tana da sharuɗa guda hudu ahaduha na harkon su shine al'ajazu an isti'malil mai mutun ya gaza amfanuwa da wannan ruwan ga ruwan yana kallon shi amma dai ya gaza amfanuwa da shi shine malai ya kawo mana yake cewa wannan masala idan muka dauka zata kaskashe shidda shine na harkon yake cewa immali adami ko ya kasance ruwan an nema an rasa ka gani me zakai taimama au khawfi darar bi isti'malihi ko kuma mutun ya ji tsoron idan ya taba ruwan nan to za a samu matsala fa ko ciwo gare shi ko rauni gare shi ko kuma a'a idan ya shida ma yana da walfadiya idan ya taba ruwa ya gama dukkan jikin shi to matsala za a samu shine malai ya kawo yace li maradin ko dan wata rashin lafiya idan ya taba ruwa za ya samu rashin lafiya au baradin shadidin ko kuma ana sanyi sunkurin sanyi idan ya taba ruwa shi ma za a samu matsala au khawfil atashi ala nafsihi ko kuma ya ji tsoron kishi ga ruwan yana kallo amma dai idan ya ce yayi amfani da shi bangaren arwalla ko wankan to an jima wa zai rasa ruwan da za ya sha yake cewa ko ya ji tsoron kishi ala nafsihi a karan kanshi au malihi ko kuma akan dukiyar shi nan menene dukiya ko ka ji tsoron kishi ga dabbobinka idan ka ce kai amfani da wannan ruwan to dabbobin daga gare ka za su rasa ruwan da za su sha yake cewa au ko kuma ya kasance ya ji tsoron kishi da dukiyar shi. Da ita kuma dukiya ana iya lissayinta akan abinda yake bukatar ruwa din ya rayu, shine kamar dabbobin shi. Aw rafiqihi ko kuma abokin tafiyar shi, yana da ruwan da zai sha, yana da ruwan da zai yi amfanuwa da shi, yayi wanka ko yayi arwalla, amma dai idan yayi amfani da shi wannan abokin tafiyar tashi zai rasa ruwan da zai sha, ko kuma zai rasa ruwan da zai sha, ko kuma su rasa gabaki daya. To shi ma nan an bashi damar yayi taimama. Aw khawfihi ala nafsi, ko kuma yaji tsoron karan kanshi. Misalin idan he ya ketara wannan daban sannan ya samu ruwa, ya sani kuma idan ya ketara da kai waɗanda suna nan suna madakata suna jiran shi, ko ya kasance insane ne, ko kuma ya kasance in wata kabri ne, ko wani makamancin haka, he ji tsoron idan ya tafi neman ruwan to tabbas zai haɗe da wani abu wanda zai cutar da shi. Yake cewa aw malihi, ko kuma dukiyar shi za ta samu tangarda. Ya bar dukiya anan, idan ya ce ya tafi ya dawo takan yi a samun barayin da za su ɗauke dukiya, ko kuma dukiyar shi ba ta aminta ba. Yake cewa fi talabihi, wurin neman ruwan nan, yake ce aw iwazihi illa bi samanin kasirin, ko kuma ruwan babu shi, ko kuma da kwai shi amma dai amma ruwan kuɗi mai yawa. Idan ya zo zai saya to tabbas ana saida litir guda a jikka. Wannan tsarin rayuwa, tsarin yadda ake sayar da litir guda, sai aka ce mai a'a ai he jikka goma za ka bada sannan a baka ruwan nan. To kaga ni ainin yayi tsadar da ta huta hankali. Yake cewa fa in amkanahu isti'maluhu fi ba'di badani, wannan kenan bayan ya zana mana abubuwa guda shida wanda suke iya sanyawa kai taimama. Sai malam ya koma kan wata masala, yake cewa fa in amkanahu isti'maluhu fi ba'di badani, to yanzu yana da ruwan, ga ruwan a tare da shi, yana iyawa ya amfanar da kanshi da wannan ruwan, amma dai ba zai ishe shi ba yayi dukkan wankan shi ba. Misalin yana da litir guda, litir guda kuma ba zai ishe shi yayi wanka ba, ko kuma yana da ruwa daidai gulgulan biya wata guda, yana buƙatar ya sha, kuma yana buƙatar yayi arwalla, kaga ba ya ishe shi ba. Yake cewa to abinda zai yi aw waje da ma an la yakfihi li taharati, ko kuma ya samu ruwa fa in amkanahu isti'malu, idan ya samu damar amfanuwa da wannan ruwan fi ba'di badanihi, a wani sashi na da wani sashi na gangan jikin shi, aw waje da ma an la yakfihi li taharati, ko kuma ya samu ruwan da ba zai wadatar da shi ba yayi tahara, ya samu tsarkin da yake bukata, imma arwalla ko kuma wankan, yace ista'malahu wa tayammama lil baqi, sai yayi amfani da ruwan da yake da, sannan kuma sauran sai yayi taimama. Misalin yana da ruwan kurum zai ishe shi wanke hannu ya wanke fuska, yake cewa to ba a bar shi haka ba, a mazhabin Hanabila yace zai yi kokari ya wanke hannun ya wanke fuska sannan ya buga ƙasa yayi taimama. Ina fata an fahimta, zamu zo kan sharhi. Yake cewa abu na biyu bayan ya zana mana, yake cewa sharuɗa guda huɗu taimama gare ta, abu na biyu yake cewa al-waqt, shine lokaci. Yake cewa fala ya tayammamu li faridatin qabla waqtiha, baya dacewa ga mai yin taimama yayi taimama kamun lokacin sallah ta farilla. Misalin sallar isha'i ce muke jira, kaga ai lokacin ta bai shiga ba, baka yi nihin, baka nuhati ba yin sallar isha'in ba, yanzu baka zo kai taimama ba, kuma kurum ka zo ka zauna ka ce a'a kana jiran sallar isha'i. Wannan a mazhabin Hanabila, za mu zo mu ga sauran malamai abinda suka faɗa akan haka. Yake cewa walali nafilatin fi waqtin nahyi anha, kuma ba za ka yi taimama ba dan wai yin nafila, amma dai a lokutan da aka haramta yin nafila. Can a karatunmu na umda mun yi bayani akan lokuta wanda aka haramta yin sallah a cikinsu, lokacin hudar rana, lokacin zawali, da lokacin da rana za ta fada. Yake cewa to a wannan lokacin shi ma an haramta ka yi taimama, a lokacin da aka haramta yin sallah an haramta ka yi taimama. Wannan a mazhabin Hanabila kenan. Yake cewa al-thalith, na uku, an-niyya, labudda mutum sai ya dau niyyar yin taimama. Yake cewa fa in taimama li nafilatin, idan mutum yayi taimama dan yin nafila, lam yusalli bihi fardan, ba zai sallaci sallar farilla ba da ita ba. Zamu zo a kanta. Yake cewa in tayammama li faridatin, idan yayi taimama dan yin sallar farilla, falahu fi'luha, to ya an bashi damar yayi sallaci sallar ta farilla, wa fi'lu ma sha'a min al-fara'id, kuma da ya sallaci duk abin da ya ga dama na daga sallar farilloli, imma ya kasance an biyo shi bashin sallah. Ka gani bai sallaci azhar bai sallaci al-asr ba, ko ya kasance a cikin bulaguro yana hada sallah, kenan zai yi taimama ya sallaci azhar ya sallaci al-asr, saboda niyyar da yayi ta sai sallaci sallah ce ta farilla. Yake cewa kuma wannan wajibi haka an bashi damai ya sallaci salloli na nafila saboda ita farilla ita take goye da nafila nafila ba ita take goye ba da farilla ba sai sanya aka ce idan kai nuhaci sallan nafila to baka sallaci farilla ba amma dai idan ka nuhaci sallan farilla to kana da damar bayan ka sallame kai hamma da wasu farilloli kana iyawa ka sallata idan kuma ka kare kana iya sallata nafila da wannan taimama yake cewa hatta ya khruja waqtaha har zuwa lokacin da lokacin sallar zaya huta kenan idan lokacin sallar ya huta taimama ka ta riga ya tawarware kenan yake ka canta da wata taimama a dan yin wata salla wannan a mazhabin Hanabila yake cewa arrabi na hudun su at-turab shine labudda ya kasance an samu turbaya an samu kasar da za a buga ayi taimamar da ita yake cewa falaya tayammamu illa bi turabin qahirin lahu gubar yake cewa baya yiwa mutun yayi taimama sai ya samu turbaya ko kasa wadda take mai tsarki wadda take da kura ka gani idan muka dauka zamu zo dai kan sharhi shi ma wannan malumai sun kalubalanci ko sun kara wa juna sani akan wannan mas'alar tayammumun illa bi turabin tahirin lahu gubar sai malai ya ci gaba da cewa wayubtilu tayammuma ma yubtilu taharatul ma'i duk abinda yake warware maka arwalla wanda kai na ruwa to haka shi ma yana warware maka taimamanka ai can baya mun karanta na waqidul wudu abubuwan da suke warware mana arwalla to haka wannan abubuwan da muka zana su ma suna iya warware maka ne suna iya warware maka taimama idan aka samu ɗaya daga cikin su yake cewa khurujul waqti bugu da ƙari akan wa'incan abinda suke warware arwalla hutan lokaci idan kai taimama lokacin sallar yahuta to tabbas wannan taimama taka ta riga ta warware yace wal qudratu ala isti'malil ma kuma da samun ikon tabar ruwa idan dai kaga ruwa idan lokacin da kake yake cewa wa in kana fi salati ko da mutum ya kasance a cikin sallah ka samu ikon taba ruwa to wannan fa arwallaka ta riga ita sai mama ka ta riga ita warware sai ka dawo ka taba ruwa wannan a masabin Hanabila kenan duk da malamai sun yi ijma'i akan wannan misalan madama hatta suna kawo misali suke cewa a cikin littattafan suke cewa da misalin mutum yana cikin sallah sai ji a lokacin nan yana iyawa ya taba ruwa misalin sanyi ne ya hana shi ya taba ruwan nan sai ya shigo cikin masallaci sai zuwa ya ta hadu ka gani ai yanzu ai ana iyawa a taba ruwa ga ruwan nan yace to aula ya gama sallar ya tayi sake yin arwalla sannan ya wannan wasu daga cikin malamai suka ce kafan yanke sallar zai yi koma ya tayi yi wankan shi ko yayi arwallar shi sannan ya dawo ya gama sallar shi zamu zo dai kan sharhi zamu ga masalolin da malamai suka yi sabani akan haka wallahi yake bayyana mana yake cewa wannan shine littafi wanda yake mana bayani akan hukumce-hukumce na yin taimama mun yi bayani muka ce taimama malaman lugha suna cewa shine duk abin da aka nuhata shi ake kira da at-tayammu sai malai yace wa sifatuhu a gurguje siffar yin taimama an yadriba bi yadayhi ala as-sa'id at-tayyib mutum ya buga hannayen shi akan turbaya wanda take mai tsarki bugawa ba lalle sai ka buga ba da ƙarfi ba kurum idan ka shafa ya wadata su maka ana isti'malin kalmatu darab dindan dai ka san dai abu ne wanda ake dafawa ma ya kasance ka dafa ko kuma ka buga in dukka dai ne to nan himalin sai ya kawo yake cewa ala sa'id at-tayyib akan turbaya wanda take mai tsarki to kalmar as-sa'id malaman lugha sun ta yi suka ce ai ana itla'in ta akan kalmomi akan ma'anoni daban-daban shine suka ce duk abinda yake saman ƙasa sawa'un ya kasance ita ƙasar ce rere ne gips ne duk wani abu wanda yake saman ƙasa sawa'un dutse ne ko wani abu makamantan haka dukkan shi ana kiran shi as-sa'id harshen Larabci kamar yanda Abu Ishaq az-Zujaj ya kawo yake cewa malaman lugha sun yi ijma'i akai idan aka ce maka as-sa'id duk abin da yake saman ƙasa kurum zamu kiraye shi akan kalmar as-sa'id wasu daga cikin malamai suke cewa a idan aka ce maka as-sa'id shi shine maurin malaman lugha shine ana rihin ƙasa kamar yanda su malaman wannan malaman mazhabin Hanabila suka ta yi akan as-sa'id ana kiran shi da at-turab shine ƙasa wanda take mai kura ita ce ake kira da as-sa'id amma dai wada mafi rinjaye wurin malaman lugha idan aka ce maka as-sa'id duk abin da ya daukaka a saman ƙasa ita ƙasar ce dutse ne rere ne turbaya ce laka ce gips ne da wani abu makamantan haka dukkan su ana kiran su da as-sa'id shine nan malamin da ya kawo yake cewa duk abin da ya daukaka a saman ƙasa ana iya kiran shi da Sa'id amma dai labudde ya kasance mai sarki yake cewa abinda ake siffar yin ita ce mama barbatan wahidatan zaka yi bugo guda daya a saman kasa yake cewa fa yamsahu bihima wajhuhu wa kafaihi sai mutun ya shahi huskar shi sannan ya shahi tahin hannayen shi zai dora zai shahi wannan wajen hannun shi na dama da cikin hannun shi na hagun sannan ya shahi wajen hannun shi na hagun da cikin hannun shi na dama wannan ita ce siffar yin taimama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Ammar bin Yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ba dan komai ba muka ce wannan ita ce siffar yin arwal yin taimama yake cewa li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dalilin fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li Ammar da Ammar dan Yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi inma yakfika hakaza ai idan da kai hakan da yawara ta su da kai mun ba da bayani akan Ammar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya huta sun huta da shi da Umar da suka huta kowanne janaba sai ta kama shi sai aka ce to ya za a yi ai taimama lokacin nan kuma ayyin taimama ta sauka fa in lam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba idan kuka shiga cikin daji kuka shiga inda kuka buga koda a cikin gari aka buga aka rasa ruwa to ku yi kokari ku yi taimama to yaya siffar yin taimama amma da sai ya burki dadde niya a cikin kasa ya tashi ya sallar shi ishtiharin shi shi ma Umar shi ma ya ishtiharin shi da suka zo sai suka kawo raskona gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da yawa kana mu ma kuma ga abin da muka yi shine manzo Allah yake cewa Ammar inna ma yakfika ai da kai hakan da yawa da yawa da ta su da kai ni manzo Allah yayi wa daraba bi yadayhi ala al-ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya buga hannayen shi a saman kasa famasaha bihima wajhahu wa kafaihi sai ya shahi huskar shi ya shahi tahin hannayen shi kamar yanda hadisi ne wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim dukkan sun hutar da shi lafazin Imam al-Bukhari yake cewa wa yakfika al-wajhu wal kaffani yake cewa ya wadata su da kai ka shahi huskarka ka shahi tahin hannayenka ka shahi huskarka a riwaya ta Muslim ko lafazi na Muslim yake cewa inna ma kana yakfika an taqriba bi yadayka al-ard thumma tanfakh yake cewa ya da ya wadata su da kai da ka buge hannayenka akan kasa kuma ka bushe hannayenka thumma tamsahu bihima wajhahu wa wajhaka wa kaffayka sannan ka shahi huskarka ka shahi tahin hannayenka wannan ita ce siffa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Ammar dan Yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi sai wata mas'ala wanda zaka gani idan an yi an buga ga hannu sai an yi haka an kakkade wannan takhlilul asabi duka wannan bai inganta ba babu wani nasi wanda aka samu na bubbuge hannu imma wannan nasi wanda riwaya ta Imam Muslim wanda yace summa tanfa sannan ka bushe wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ziyada wannan ya bayyana wa Ammar haka summa tanfa idan da dama ko ya kasance kurar tana da yawa kana iya bushe kurar sannan kai wannan amma dai ya kasance an kakkaba inda wannan shi wani babu wani dalili akan haka kuma babu wani dalili akan wanda yake nunawa wajibi ne mutun sai ya tsatsihi ya tsotsin shi lokacin da yayi ya buga hannayen shi lokacin da zai shahi a tahin hannayen shi babu wani dalili akan haka kurmu ka shafa aka ce maka abinda zaka yi zaka shahi wajen hannunka na dama da cikin hannunka na hagun sai shahi wajen hannunka na hagun da cikin hannunka na dama wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar akan haka kamar yanda Ibn Abdul Bar a cikin tafsir ya kawo yayi dogon bayani akan yaya siffa taimaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalkashin karantarwar shi Ammar kalkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Ammar bin Yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan ita ce siffa ta yin taimama sai malam sai ya kawo mana wata mas'ala sai yake cewa wa in taimama bi aksara min darbatin aw masaha aksar da zai zo wanda zai yi taimama sai ya buga hannun shi sai ya shaye huskar shi ya sake buga hannun shi sai ya shaye hannayen shi yake cewa aw masaha aksar ko kuma ya shafa sama da su daya ya buga ya shafa ya sake bugawa ya shafa su daya su biyu su uku yanda ake yi a cikin arwalla haka hannayen shi ya shafa su daya su biyu su uku yake cewa yaya hukuncin shi yake cewa jaza malam sai ya kawo kalkashin mazhabin Hanabila ya halatta dalilin mana akan haka da kai wa'ansu asaru da aka samu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sun kasance suna taimama bi darabataini da bugo guda biyu bugo daya na shahu huska bugo daya na shahu hannaye kuma sun kasance wa'ansu daga cikin sahabban manzon Allah suna bugo su shahi huska su shahi huska sau ɗaya sau biyu an samu asaru wanda suka zo daga wa'ansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka an samu wa'ansu asaru wanda aka samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan suka yi shahwa suna kawo ta har zuwa al-mirfaq wa'annan dukkan su idan muka dauka har ma da kai wa'inda aka samu asaru inda suka kawo har suna zagwa zuwa ga hammata idan suna shafa sai dai idan muka dauka dukkan asaru inda aka samu zamu gani asaru ne wanda suna da rauni kuma wada mafi rinjaye ita ce wadanda malamai suka zo akan suke cewa dukkan imma koda ya kasance wa'innan asaru inda aka samu suna da hukuncin rafa sahabbai ne wanda suke marfu'ai ko kuma ya kasance hadisi ne wanda suke ingantattu suka ce ai za mu dauka dukkan hadisin Ammar bin Yasir ya shahe su babu wani hukunci wanda yake nunawa za a iya shi ma malan nan da ya kawo sai yake cewa jaza ya halitta shi kuma duk ibada wanda muke aikatawa kalkashin fiqh kalkashin usulul fiqh labudda ya kasance ta kasance mustahabba ko kuma farilla ko kuma wajibi ko kuma farilla a wannan halin in ma ya kasance abu ne wanda aka wajabta mana ko kuma abu ne wanda yake a sunna a shine zan iya daukar shi matsayin ibada amma dai a mas'ala ta babin ibada a ce maka kaza ya halatta to babu hira ka dauke shi abu wanda yake a ce maka sunna ce ta manzo Allah ko kuma a ce maka an umurce ka kai a galgashin shi zamu dauka shi san ya nan malam da ya kawo ta gaciya shi ma yace jaza bai ce sunna bace ba bai ce farilla bane ba ko kuma bai ce wajibi ba dan haka gucewa ko kuma shafa sama da su daya ko kuma bugu sama da su daya wannan bai inganta ba a cikin wada mafi rinjaye ta malaman fiqhu kene idan ka zo bugo daya yanda aka karantar da kai siffa ta arwalla Ammar bin Yasir za yin taimama ta Ammar bin Yasir ita ce mutum za ya dauka shine jamhurin malamai sun ce akan bugo guda daya shafa guda daya wanda zaka shahi hannayenka ka shahi huskarka ita ce wada mafi rinjaye kalkashin malamai karshen godawa ta malamai wannan duka asara inda suka kawo malamai sun da a basu sun ce suna da rauni ko da ku sun kasance suna da inganci to wannan hadisi ne wanda ko asar ne wanda aka nassahe su da hadisin Ammar bin Yasir kinan shafa daya bugo daya wallahi ta'ala alam sai malai ya ci gaba da cewa walahu shurutun arba ita taimama tana da shuruda guda hudu wanda labudda sai an cika su sannan taimama za ta tabbatu a matsayin ta na taimama yake cewa ahaduha sharadi na harko al'ajaz an isti'mal al-ma'i gazawa wurin anwanar kai da wannan ruwa ka nemi ruwan malan zai kawo mana yake cewa gazawa ko rushin anwanuwa da ruwan zan mu same shi yana zawwa ne a haloli guda shida na harko malan sai yake cewa in mali adami ko a nemi ruwan a nema a rasa yake cewa shi kuma kalkashin haka zan mu koma cikin alqur'ani cikin suratul nisa ubangiji me yake bayyana mana yana faɗi mana yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an mahallu shahid falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana 'afuwan ghafura yake cewa ya ku wanda kuka yi imani idan kadda ku sake ku kusanci sallah kuna masu halin mahaifi haka kadda ku kasance ku kusanci sallah kuna masu halin mai har sai kun san abinda kuke wada haka kadda ku kasance ku kusanci sallah kuna masu halin janaba sai dai idan ya kasance matahi har sai yayi wanka yake cewa idan ku kasance a halin rashin lahiya ko ku kasance a halin bulaguro ko kuma ku kasance ɗayan ku ya tafi ya zagaya bayan gida ya dawo ko kuma kun sadu da iyallanku sai kuka nemi ruwa kuka rasa falam tajidu ma'a kuka nemi ruwa kuka rasa ka gani anan hukuncin wanka ya samu mutum hukuncin arwalla ya samu mutum ga wanda ya zagaya yake waya zuwa ga iyallan shi wanka ya kamata yi ba'i a falam yajid ma'an sai bai samu ruwa ba ko kuma mutumin da ya zagaya bayan gida ya tafi yayi bayan gari ya dawo kaga hukuncin arwalla ya same shi sai bai samu ruwa ba yake cewa fatayammam sa'idan tayyiba za ku yi taimama da turbaya wanda take mai tsarki abinda za ku yi famsahu bi wujuhikum za ku shayi huskojinku wa aydiyakum kuma za ku shayi hannayenku inna allaha kana afuwan ghafura lalle allah mai rangwame ne mai game yawan gafara wannan shine dalilin da mala ya kawo yake cewa imma li adami idan aka nemi ruwa aka nema aka rasa shine kalkashin haka malamai suke cewa kada mutun ya dora wa kanshi yace a'a ai kurmin ruwan daga can in ya tafi bakin can yana iya samu ruwan ko ba wani uzuri wanda zai hana shi isa zuwa can to wajibi ne sai ya tafi ya dauko wannan yayi arwallan nan da shi amma dai idan aka buga aka rasa ruwa to a wannan halin an baka damar yin taimako kina wannan hali na farko idan aka gaza an wanuwa da ruwan a hali na farko shine aka nemi ruwa aka rasa a hali na biyu mala yake cewa au khawfu darb bi istimalihi li maradi ko kuma mutun yaji tsoron ya cutu idan yayi anhwani da ruwan nan saboda wata rashin lafiya ya kasance bai da lafiya idan yayi arwalla ko kuma yayi wankan takan yi wannan wankan ko kuma arwallan zata kara mai rashin lafiya kaga anan shi ma an bashi dama ko kuma idan yayi wankan zai hallaka kamar yanda yawa kana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an bamantawa a cikin gazwatu al-khandaq ya huto janaba ta kama shi lokacin asuba shi kuma ana sunkurin sanyi a wannan lokacin sai huto yace musu wallahi in na taba ruwa zan samu matsala a ganga jikina ba na iya yin arwalla suka ce to ba wani abin da zai gusar maka da wanka madama ga ruwa nan tare da kai zai gusar maka da najasar da take tare da kai madama ga ruwa nan in ba wanka ba ya dauki ruwa ya tafi yayi wanka aka same shi ya mutu ya halakar da kanshi ko kuma ya mutu ba a ce bai halakar da kanshi ba da aka zo aka hadiyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga halin da ya sanya wani ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qataluhu qatalakumullah kun kashe shi Allah ya kashe wannan kalma ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hadinta kamar wai sakalatka ummat eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hadi idan an yi abu wanda yake yayi muni da yawa amma dai kuma ba wai ana nihin ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi addu'a ta muguwa addu'a ta tabbata akan ɗaya daga cikin sahabban shi a'a kuma wannan shi yake tabbatar mana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mutuwa yayi addu'a da duk wanda yayi wa irin wannan addu'a Allah ya bada ta gafara da rangwame a gurin shi daga wannan shi ma wanda aka mewa shi ma ya samu ta goma shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine nan lokacin da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa aida kun umurce shi yayi taimama yake cewa ba wani magani na jahilci kamar tambaya kana jahilin abu to ka tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun idan baka sani baka tambaya a baka sani a baka hasken al'amara yake cewa lalle ba wani maganin jahilci kamar yin tambaya da kun tambaya da kai shi zuwa ga wannan mahallaka ba da kai shi zuwa ga halin da shi ba to shine ne yake bayyana mana yake cewa idan ya kasance an hanuwa da ruwan zai sababban maka rashin lafiya ko kuma kana da rashin lafiya zai kara maka rashin lafiya ko kuma ma ya halakar da kai shi ma an baka damar kai taimama mala ya kawo hakan dalilin hadin shi madaukakin sarki ayat da take cikin suratul maida wa in kuntum marida aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamassumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu yake cewa idan kuka samu kanku a cikin halin rashin lafiya ko kuma kuka samu kanku a cikin halin bulaguro ko kuma ɗayan ku ya zagaya bayan daki ya tafi ya biya bukatun shi ko kuma ɗayan ku ya sadu da iyallan shi ba ku samu ruwan ba da za ku yi wanka da shi ba to wannan an ba ku damar ku yi taimama amma dai taimama da turbaya wanda take mai tsarki abinda za ku yi ku shahi huskojinku ku shahi hannayenku da wannan turbayar da kuka buga hannayenku akan ta wannan shine abinda ubangiji ya bayyana mana cikin aya yake cewa yuridullahu ya ja'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wa litimma ni'matahu alaykum Allah baya neman ya dora mana kumci abinda ba ma iya ba misalin aka ce maka kana da janaba ba wata sallah da zaka iya yi tila sai ka samu ruwa kai kuma sai ka samu kanka a jado ka shiga cikin halin haulai kenan bahira sallah to ubangiji dan ya dauke mana wannan kumcin yake cewa sai ya sanya mana hukuncin idan ba ruwa an mai maka gurbin shida yin taimama sa'idan tayyiba tarbaya wanda take mai sauki kuma wannan yana daya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim sun mudarra shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alfahari yana cewa an bashi abubuwa guda biyar wanda ba a bayi wa ansa al'ummu ba wanda suka gabace shi ba a cike yake cewa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya min kasa ta kasance turbaya ta kasance mini masallaci kuma ta kasance mini abin tsarkaka duk lokacin da ka samu kanka babu ruwa to kana iya yin tsarki da wannan kasa shine mallai ya kawo mana kenan hali na biyu khawfud darar bisti'malihi li maradin kana jin tsoron ka amfani da ruwan saboda wata rashin lafiya ko kuma halaka wannan shine hali na biyu wanda zai baka damar kai taimama a hali na uku mallai yake cewa awbardin shadidin ko kuma ya kasance ana sanyi sanyi wanda yake mai tsanani sanyin da baya baka damar ba ka taba ruwa ba idan ka taba ruwan to wa za a samu akasi a cikin wannan a cikin tahiyar wa khasatan ma ka kasa ka samu kanka a cikin daji kuma ga sanyi ana yi ko irin sanyin da yake sanyi yake kwagilan wannan ruwan to kaga a wannan halin ya zaka to shine nan mallai ya kawo yake cewa hali na uku wanda zai baka damar kai taimama bardun shadidu sanyi wanda yake mai tsanani idan kace kai arwallan to za a samu matsala ko kace ka zuba wa cikin ka ruwa za ka samu matsala shi kuma wannan dalilin da ya kawo haka mallai ya kawo mana yace mana bardun shadidu da kai hadisin Amr ibn al-As yarda Allah shi tabbata a gare shi a cikin dogon kissa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi zuwa ga yakin wannan Zatus Salasil wani yaki ne wanda aka yi shi ɗan kabilar Bali da abubuwa ne wanda suka kai suka kawo tsankanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka dan ja waye zai yi jagoranci ɗan muhajirun za su yi jagoranci ko kuma ansar za su yi jagoranci aka ce a'a wa'annan muhajirun wane ya jagoranci su kuma ansar wane ya jagoranci su Zatus Salasil ina tunanin a shekara ta 8 kafin fatahu Makka aka yi ta don gokissa ce dai ba karatun tarihi ba muke ba karatun fiqh muke yi amma dai daga cikin abinda nake tunawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya turawa Amr ibn al-As ya zo gida ya zo ya same shi yace ya shirya da marashi ya dauki takobin shi ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye sai ga Amr ibn al-As ya amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ubangiji ya ayyuhal ladina ajibu da'iya Allahi wa aminu afwan wannan ga shedannai kenan innama a cikin suratul ahzab ubangiji yake bayyana mana to ala ayi mukuma ala imran wa atiu allah wa rasuluhu wa la tanazau fatafshadu wa tazhabu rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin to lokacin da aka ce wa Amr ibn al-As yahuto Amr ibn al-As yahuto daga cikin abubuwan da suke tattaunawa manzo Allah yace za ya tura shi za a samu gadima yace ni ho manzo Allah gun musulunta ba hudan in samu dukiya ba yace to za a samu dai dukiya yana tabbatar mi lalle sai an samu ganima to shine lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Amr ne yake cewa Amr ni'man bil mali salih lil rajul salih yake cewa madalla ga dukiya wanda take dukiya ce mai kyau ga mutum wanda yake mai kyau dukiya ce ta gari dagiba halala yace ga wanda yake ga namiji wanda yake nagari wannan daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tattauna da shi da Amr ibn al-As yake bayyana mana yake cewa hadisi ne wanda Imam Ahmad ya kawo shi haka Ibn al-Munzir a cikin Awsat ya kawo shi haka Abu Dawud shi ma ya kawo shi duk da ta hanyoyi daban-daban shi ma Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaqan ya kawo hadisin mu'allaqan a cikin wannan yake cewa fi babin idha khafa al-junub ala nafsihi al-marada yake cewa babi wanda idan mai janaba ya ji tsoron kada ya cutar da kanshi idan yayi wanka a lokacin sanyi to shi ne shi Amr ibn al-As yake cewa nayi mulki a cikin wani dare wanda yake mai tsananin sanyi lokacin da muka tayi wannan wuri wannan Zatus Salasil yake cewa sai na tausayawa kaina
idan nayi wanka fa tabbas zan hallaku.
A lokacin dan Amr ibn al-As yace sai na dau kudurin in yi taimama, yace sai na yi taimama, yace na jagoranci na limanci sahabbaina ko wanda muke tare da su tawagar rundunata, sai na limance su muka yi sallar asuba'i. Yake cewa bayan mun dawo sai na ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya wakana, na tausaya wa kaina, na ji tsoron idan na yi wanka wa zan cutu. A lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai tabbatar da shi akan haka, idan amma ku sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ba ya kasance kauliyya ko fi'iliyya ko kuma ta kasance takririyya ko kuma ta kasance sifa khulqiyya ko kuma khalqiyya, wannan ita ce sunna ta manzo Allah. Duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani an yi, ya tabbatar da sahabban shi akan shi wannan sunna ce, ko ya ji labarin sahabban shi sun yi, ya tabbatar da su bai yi magana ba akan haka ba, ita ma wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Khasatan Amr ibn al-As ya zo ya bai wa manzo Allah labarin abin da ya wakana, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da shi akan haka. Wannan shine dalilin da malai ya kawo, ya ce ko da sanyi yayi tsanani mutun ya samu kanshi idan ya ce ya zuba wa kanshi ruwa ko yayi arwalla zaya halaka zaya cutu, to a lokacin nan an bashi dama yayi taimama. Kuma wannan malamai sun yi ijma'i akan haka, kamar yanda su da yawa daga cikin malamai sun kawo bayani akan haka. Kuma da kwai hadisi Abdullahi bin Abbas, shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce, wanda hadisin da muka karanta wanda ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa malahum qataluhu qatalahumullahu, so uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana yake cewa me ya same ku kun kashe shi Allah ya kashe ku kuma, saboda fatawar da suka bada shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qad ja'ala Allahu as-sa'ir wa utaymu mutahura, yace ai Allah ya sanya turbaya ta kasance muku abin tsarki ko kuma yin taimama ta kasance muku tsarki tun ya sanya ku kamin fatawa. Wancan riwayar da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ai maganin jahilci shi shine tambaya, da kun tambaya da ku kai shi zuwa ga wannan mahallaka ba. Wannan shine hadisin da Abdullah ibn Abbas, shi ma wannan Imam al-Albani a cikin Irwalul Balid ya kawo hadisin ya inganta shi. Kina wannan hali na biyu kenan, ko hali na uku wanda suke tabbatar da yin taimama. Malai sai ya kawo yake cewa hali na hudu, aw khawful atashi ala nafsihi aw malihi aw rafiqihi, ko kuma mutun ya ji tsoro idan yayi arwallan nan ko kuma yayi wankan nan, to tabbas dan ruwan da gare shi zai yi da sa, idan ko yayi da sa ko za a ji kishi, ko kuma dabbobin shi ko dukiyar shi za ta samu kishin ruwa. Nan muka yi bayani dabbobi, idan nan muka yi bayani dukiya, nan dukiyar da yake tare da ita wadda ba ta iya rayuwa sai da ruwa, yana da dan gugar shi, dan ruwan shi, buddukan shi, idan ya ce yayi wanka da su, to zuwa rana fa kamun ya kai wata rijiya da zai dauki ruwa, wannan dabbobin za su takuru, shi ma za ya takuru. A lokacin da an bashi dama yayi taimama shi, shine yace aw khawful atash, ko kuma yaji tsoron kishin ruwa, ala nafsihi a karan kanshi, aw malihi ko kuma dukiyar shi, dan dukiya abin da yake tare da ita wanda bai yiwa sai an sa mata ruwa. Mu dauki dan karamin misali, mota ce gare shi, sai lagiretan sai yake da matsala, sai an zuba ruwa, idan ko yace yace ba ma ko yi wanka da ruwan nan, to wannan ba mota ba ta gusa ba ta kai shi ba inda zai samu wani ruwa ba, to kaga din me zai yi anan a lokacin nan, la darara wala jirara, sai zuba ruwan shi yace ba ma ima kanshi lafiya. Ina fata an fahimta. Misali ne na kusa dai wanda zamu iya shine dan aw malihi ko kuma dukiyar shi. Malamai sun kawo suke cewa nan dukiya wanda za a iya bayani akan ta shi shine dabbobin shi, kananan dabbobi wanda yake tare da su, idan yace zaya yi anhwani da wannan ruwa akan wankan shi ko kuma yin arwallar shi. Mu dauki dai misalin wankan, tunda ruwa ne wanda yake mewa, ana hira dukiya za ta anhwani da shi, yake cewa ko kuma aw rafiqihi ko kuma abokin tahiyar shi, idan yace yayi wanka da ruwan nan ko kuma yayi arwalla, shi zai samu kishirwa kuma abokin tahiyar shi zai samu kishirwa. Yake cewa to a wannan halin an bashi dama shi ma yayi arwalla, sai dai ga wanda yake da ruwa wanda yake da sama da bukatar shi, to wannan fa a lokacin nan fa babu damar da shi wanda za ya sha ko kuma dabbobin shi wanda za ya sha, babu wani uzuri, ko da ya kasance a cikin bulaguro ko a cikin jejin daji, yace a aite mama za ya yi. Allahumma idan ya kasance babu ne, yana jin tsoron idan ya amfana ko ya amfana da dabbobin shi da ruwan ko kuma idan ya amfana da ruwan yayi wanka da shi zai rasa zai jiki shirwa ko dabbobin shi za su jiki shirwa ko kuma abukanta yake shi za su jiki shirwa to annan halin an bashi dama yayi taimama shi ina fata an fahimta misalin wayanda suke zuwa sahara idan aka ce sai an yi wanka da ruwan nan ba a san bai shi za a isa gari ba kaga ai wannan da kai takurawa ana sa ran inda za a samu wani fal a cikin tsakar dajin nan kai da kai wanka da zato ka sa fa mutane cikin hawo laiwa idan aula mutun yayi mi yayi taimama arwallan ma idan ana jin tsoron mi ana jin tsoron za a jiki shirwa ko ruwa zai karasa to me ya kamata mutun ya yayi arwallan yayi taimama maimakon yayi arwallan wannan kenan hali na hudu kenan a hali na biyar mala yake cewa au khaufihi ala nafsihi au malihi fi talabihi ko kuma yaji tsoro a karan kanshi ba wai kishi ba yaji tsoro a karan kanshi misali inda yake zuwa inda ruwan yake da kai an yankan hanya yaji tsoron idan ya isa za a samu matsala ko yaji tsoron akan hanyar nan da kai dabbobi masu farauta idan yace ya tayi dauko ruwan nan za ya samu matsala kaga yaji tsoro a karan kanshi to shi ma wannan an bashi dama ko da a ce idan ka tana nuna maka ruwa to ka ba kanka lahiya kai taimama ka waja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya mana kunci a cikin wannan addinin ba ko kuma ya kasance da kai wani wanda kake tsoro akan hanyar nan in dai kuka hadu to yana iya rike kai zazzabuga maka mari ya shaha maka ya cutar da kai a wannan halin an baka dama kai taimama ka ba kanka lafiya yake cewa au malihi ko kuma dukiyar shi ya kasance idan ya gusa neman ruwan wannan dukiyar tashi tana iya salwanta da kai wani barawo wanda zai zo ya dauka kamin ya tayi ya dawo ko ya kore dabbobin shi kamin ya tayi ya dawo to wannan shi ma an bashi dama lokacin da zai tafi neman ruwan ya zama nawa shi ko da ya kada ya yi da tabbacin zuwa can za ya samu ruwan nan idan dai ya ji tsoro akan karan kanci kuma ya ji tsoro akan dukiyar shi kuma idan muka leka malamai sun yi tsokaci akan lasiya ma malaman maqasid suna bayani akan hifzun nafs kare kai ko kiyaye kai wannan yana daga cikin maqsad na ubangiji wanda ya sanya mana karkashin wannan shari'a haka ya kawo mana maqsad akan kare dukiya hatta man qutila duna malihi fa huwa shahidun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka kashe shi akan duke shi to wannan mutumin fa shahidi ne fa misalin barawo ya duro maka gida kuka yi kokowa aka ja sai soke ka akan dukiyar ka to tabbas ko kai din nan shahidi ne don haka nan aka baka damar koda danka amintu da karan kanka danka amintar da dukiyar ka koda kana kallon ruwan to kai tsaya kai taimaman ka idan ka shi so wannan kenan hali na hudu shi sai idan muka dauka da wancan khawful atashin da khawfu ala nafsihi duka malam ya kawo mana yake ce mana dalilin da ya kawo ya sanya muka yi bayani akan haka idan ka ji tsoron kishi a karan kanka ko ka ji tsoron kishi ga dukiyar ka ko ka ji tsoron kishi ga abokin tahiyar ka to an baka damar kai ka koda da kai ruwa an baka damar kai taimaka da wannan wanda ya ji tsoron karan kanshi ya cutu ko kuma ya ji tsoron dukiyar shi ta cutu an bashi damar ya yi taimama shine kalkashin hadisi wanda Imam al-Bukhari Imam al-Tabarani ya hutar da shi amma dai isnadin shi yana da rauni Imam Malik ya hutar da shi isnadi ne wanda yake ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa kada ka yarda a cuce ka kuma kada yarda ka cutar ko da cutar ta same ka yi kokari matukar kwarinka matukar karhinka kai kokari ka ice wannan cutar da ta same ka abu rubuje lokacin damu ya ja kuma kun karasa ba a gurguje ne mu yi da sahalolin nan mu kai zuwa sharaɗi na biyu sai mu tsaya insha Allah mala yake cewa awi iwazihi illa bi samanin kasiri ko kuma mutum yana ga ruwan amma dai sai aka saya mai kuɗi mai yawa kana kallon ruwan baka iya saya ko kuma abinda ake sayar da shi sai yi yawa to a wannan halin shi ma la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa ka ajiye wannan ruwan ka taika kai taimaka misalin wannan budo ne guda ana saida shi sai aka ce maka ana saida shi dala 20 sai aka ce maka a'a wannan gudan fa shikabiyal ake saida shi ko kaga a wannan halin an baka damu ka sai ka je mamaka ba sai ka saya ba sai dai malamai suna da mas'ala suka ce koda ya kasance idan ya kasance mutun yana da halin saya kuma koda ya hutar ya saya bai mai tsada ba to a wannan halin wajibin shi ne ya saya malamai suna kiyasi akan hadaya suna kiyasi akan yin kafara kada akwai maganganu na malamai akan wannan mas'alar sun kawo kiyasi suka ce wajibi ne koda ya kasance mutun hadayar shi ko kuma yin kafara ya kasance yayi tsada iya tsada madama yana da halin da zai iya saya suka ce to wajibi ne mutun sai ya saya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sabke yin kafara ba bai sabke yin hadaya ba ga wanda yake da halin sayan ta ba yake cewa to haka hukuncin tsarki yake shi ma wajibi ne idan koda nawa aka kai ruwa in dai kana da halin ka saya to wajibi ne ka saya duddan kai taimama yake cewa fa in amkanahu istimaluhu fi bibadi badanihi idan mutun ya samu damar amfanuwa da wannan ruwan yayi amfani da shi a wani bangare na daga cikin shi amma dai baya isa shi yayi dukkan wankan ko kuma baya isa shi yayi dukkan arwallar shi yake cewa a wujida ma an laifihi li taharati ko kuma ya samu ruwa amma dai ba zai ishe shi ba yayi tsarkin shi ba yake cewa istamalahu wa tayammama lil baqi abinda zai yi shi shine yayi amfani da ruwan sai yayi ya sauran kuma sai yayi taimama da shi misali ruwan ya ishe shi ya wanke hannayen shi ya ishe shi ya kurkure bakin shi ya shaka ya wanke huskar shi to aka ce kadda ya bar haka kadda ya ce a tunda baya ishe shi ba ya gama dukkan arwallar shi ba bari yayi taimama a'a yayi amfani da abin da ya ishe shi sauran kuma sai yayi taimama kenan me zai wanke hannayen shi ya shaka ya kurkure ya wanke huskar shi sauran kuma sai ya yi yanda aka umurce shi yayi taimama wannan shine abin da malai ya kawo mana yake cewa dalili kuma akan haka shine hado ubangiji madaukakin sarki fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gurgudu wannan a cikin suratul tagabun haka kuma da kai hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun mutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amartukum bi amrin faqtu minhu mastata'tum idan na umurce ku da wani al'amari yake cewa ku zo da shi daidai gurgudu yake cewa kuma idan na hane ku akan wani al'amari ku nisance shi qat'an kadda ku kusance shi wannan shi yake nuna mana wa istamalahu wa tayammama lil baqi sai yi amfani da wannan ruwa kuma sauran kuma sai yi taimama da shi wallahi ta'ala a'lam ina abinda muka karanta daidai Allah ya bamu dadin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi ya sanya albarka daga cikin abinda ya arzuta shi Allah ya mana albarka yi wa zuriyar mu albarka yi wa abinda ya arzuta mu da shi albarka na daga ilimi na daga dukiya na daga kwanuka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك